Bayan da shugaban gwamnatin Najeriya Muhammadu Buhari ya baiwa umarni ga Safetu General na ƴan sandan Najeriya cewa ya hada nasa ya koma Benue domin sa ido da kuma tabbatar da cewa an kawo ƙarshen kashe-kashe da hasarar dukiyoyi da ake ci gaba da yi a sanadiyar tashin hankula, shugaban ƙasa kuma yau ya ba da wata sanarwa ta musamman cewa kowane lokaci daga yanzu za a kira wani babban taro na ƙasa domin duba hanyoyin da za a bi wurin kawo ƙarshen ci gaba da rigingimu ko tashin hankulan da ake samu tsakanin makiyaya da manoma domin kawo ƙarshe da ɗaukar matakai na dindindin domin hana ci gaba da tashin hankali da zubar da jini da ake yi a Najeriya da sunan tashin hankalin makiyaya da manoma. Kamar yadda kakakinsa a sha'anin ayyukan manema labaru wato Mallam Garba Shehu yake bayyanawa a firar da ne da shi bayan da ya rarraba wannan sanarwa da ya rattaba mu hannu, Mallam Garba Shehu ya yi mun ƙarin haske dangane da tunani da kwanazarin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi a kan wannan tashin hankalin.
Duk abin da zai kawo zaman lafiya a gyara wannan lamura so yake. Misali dai da muka ba da sanarwa wannan lokacin da aka yi wannan doka ta hana ciwo a jihar Benue. Ai, sai da aka ba wa shugaban ƙasa shawara aka nuna mana cewa dokan nan ta saba tsarin mulki a dakatar da ita. Ya ce a'a, in dai kokari ake hana kashe-kashen nan, a ba da dama ga gwamnatin jihar Benue. A ga ko wannan doka za ta yi tasiri. In aka gyara aka yi, a gyara a kanta. Saboda haka, abu ne a ce mai ciwo a zo kuma a ce shugabanni na siyasa da mulki a jihar Benue nune suke ga shugaban kasa Muhammadu Buhari suna cewa wai shi yake sa ana yin wannan farka, shi yake sa ana wannan shaka, shi ya daure gindi a yi, babu adalci a cikin wannan magana. Abin da shugaban kasa yake so ƴan kasa su fahimta da duniya gaba ɗaya, magana wannan ta Fulani da manoma ba yau aka fara ta, amma ta tsawaita yanzu saboda abubuwan nan da kowa ya san sun faru a kasar nan. Lokacin da Najeriya ta samu ƴancin kanta mu miliyan 63 ne, yau mutum wajen miliyan 500 ne a Najeriya. Miliyan 500 nan yau iyakar Najeriya da yawan girman ƙasa da yawan gonaki da ba ƙaruwa yayi ba, saboda haka takura ake da noma filin durkali da sauransu na kiwon dabbobi cinyewa ake ana gonaki ana garuruwa. Kaga su kansu manoma a tsakaninsu, hatta manoma na filin faɗa suke a tsakaninsu saboda rigima a kan fili.
Mallam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. To shi ma gwamnan jihar Benue gwamna Samuel Otum ya gana da shugaba Muhammadu Buhari a yau, inda ya yi wa manema labaru ƙarin bayani dangane da sakamakon ganawar shi, inda yake cewa
I felt it was important for me to come personally and brief him. And that has been done.
Gwamna Otum ya ce ina ganin akwai muhimmancin in yi wa shugaba Muhammadu Buhari ƙarin bayani akan halin da ake ciki, wanda na yi bisa ga la'akari da kuma mu'amalar da shawarwari da muka yi da jami'an tsaro da waɗansu gwamnoni da cikarin shugaban ƙasa a baya, inda ake ɗaukar matakai na kawo ƙarshen wannan tashin hankali, wanda tuni aka tura babban Safetu ƴan sandan Najeriya ya tafi Benue bayan da shugaban ƙasa ya ba da umarnin a yi haka da kuma haɗa jami'an tsaro na DSS da ƴan sanda da kuma sojoji. Kuma babu shakka yanzu shirye muke kuma mun ba da duk kayan aikin da ake bukata domin jami'an tsaron nan su yi aiki ga dangadan domin tabbatar da an kawo ƙarshen wannan kashe rayukan al'umma da ake yi ba ji ba gani a cikin ɗan ƙaramin lokaci, in ji gwamnan jihar Benue Samuel Otum. Babu shakka a halin da ake ciki dai yanzu zamantakewa da surutan da ƴan Najeriya ke yi wa kansu a yanar gizo ya ƙazanta, kuma ana ta rura guguwar ƙyama da ƙeyar juna, abinda ya sanya mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo da yana jawabi a coci ya yi tir da Allah wadare da masu ƙoƙarin su samu galaba ta siyasa a cikin wannan tashin hankalin da ake yi tsakanin makiyaya da manoma. Umar Faruku Musa, Amurka a Abuja, Najeriya.